الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بركم لساكي سادوا أولا ترمينا بيو نا دورة مو أتكد تافا الرجوزة المهية في ذكر حال أشرف البرية ابن عبد العز الحنفي رحمه الله wannan safiya tana sabar da ce safiyar 21 ga watan al-Muharram shekara ta 1446 bayan hijira daidai da 27 ga watan wato July 2024 da wannan masallaci na Uthman ibn Affan radiyallahu anhu da ke garin Ubadana cikin jihar Kogi wannan shine darasi na hudu insha Allah cikin jerin darussa a wannan littafi mai albarka zamu tashi daga lambar baiti na 45 inda malamin yake cewa ruqayyatun qabla ruju'i safari 54 ko zawjatu Uthmana wa ursu Uhri Fatimatin ala Ali al-Kadri wa aslama al-Abbas ba'da al-Asri wa qainuqa'u ghazwuhum fil Ithri ba'da ad-Dhaha'i yawm Eid an-Nahr malamin yace wato cikon zancen wa matat ibnatul nabiy al-barri ruqayyah yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna ruqayya Allah ya mata wasuwa qabla ruju'i safari kafin ya dawo daga tafiyar sa ta yakin badar wannan ruqayya ita ce zawjatu Uthman mata sayyidina Uthman radiyallahu anhu wa anha wa ursu Uhri wannan wato biki na tsarki bikin nan na tsarkakakkun mutane Fatimatin ala Ali al-Kadir akai bikin Fatima da Sayyidina Ali a wannan shekara bayan an dawo daga yakin Badr mutane da yawa sun nemi auren Fatima radiyallahu anha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ku bari Allah ne zai mata miji da kansa to har Sayyidina Abu Bakar da Umar suka samu Ali suka shawarci shi suka ce muna ganin ka je ka nemi auren ta shi kuna ganin za a bare shi kwarai kuwa shine yaje nema saboda Allah sallallahu alaihi wasallam ayyara mai cewa dama kai Allah ya ce a ba saboda haka sunna Ali aka ce kawo sadaki bai da sadaki bashi da komai ya tabbu sayyidina Uthman at-tajiri yaje ya bada jinginar wani abu da yake da shi aka bashi daga wai sayyidina Uthman ya ce ka je na ba maka cewa shi ya ga mai sadaki yabo bashi da abin da zai walima nabi yace kuma ba zai yi ba aure dole sai da walima dole mutanen Madina su suka hada mishi abun walima na gani da fadi suka kawo abinci suka kawo har dabbobin da aka yanka sannan bai da wurin da zai zauna da ita bai da daki bai sa sai yace to ba kuma ya yanka mishi daki a cikin gidan shi aka gina musu to raka duk auren da gata ne radiyallahu anhu wa aslama al-abbas ba'da al-asr sidna al-abbas ammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta ba'da al-asr bayan da an kame shi cikin kamamun yaki yana cikin da aka kama a Badr wanda suka kama shi kuma suka mishi daurin tankila zai zama cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa bacci ya ji wannan farfashin wato wadanda aka daure su yace ina jin numfashin kawu na Abbas ku sauƙaƙa mishi mana ku sauƙaƙa mishi shi ne aka ji aka dan sauƙaƙa mishi daurin da aka mai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kai ka musulunta mana dai shi da baya an fanshe shi kuma sai ya dawo ya musulunta radiyallahu anhu wa qainuqa'u ghazwuhum fil ithri sai kuma ya kan banu qainuqa ɗaya daga cikin yahudawa zuriyar yahudawa guda uku a kibai da madina akwai banu qainuqa akwai banu nadir akwai banu quraiza to haka a jere nabi ya yake shi bayan yayi alƙawari da su dukan sun kare alƙawari banu qainuqa su suka fara kare alƙawari an kore su daga madina saboda wannan kare alƙawari da suka yi da aka samu wani a cikin su yayi kokarin yayi fyaɗe ma wata musulma da hijabinta da mutuncinta a kasuwa ya bita yana so ya kika mata mutunci sauran kuma suna ta gariya suna zaga shi sanadiyar haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to su tashi su bar Madina shi ne hukuncin da aka yi musu kenan suka tashi suka bar Madina ba'da dhaha'i yawm Eid an-Nahr a washagarin
ranar babbar sallah wa ghazwatu sawiq sai kuma ghazwatu sawiq thumma qarqara da qarqaratul khadr wannan kusan abu guda ne abin da ya faru shine Abu Sufyana ya koma maka bayan an ruguza su a Badar ya shiga cikin bakin ciki da damuwa sai ya dau alwashin cewa ba zai ƙara kwana ɗaki ɗaya da matarsa ba har sai ya dauki fansan jina nan da aka ruba musu a Badar saboda ya rasa yadda zai sai ya gayyato wasu sojoji suka sadado cikin dare suka yi tafiya ba wanda ya sani har suka iso Madina suka ji gun wasu Yahudawa suka ji labarai me yake faruwa a Madina ai an yi kaza ana kaza za a yi kaza za a yi shiri kaza suka fito bakin gari irin gidajen mutane da ke gefen gari suka mamaye su cikin dare suka kai musu farmaki suka ona musu gonakin dabino suka kashe mutum biyu suka kashe dabbobi gari na wayewa ka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya dauki mutane ya gusawo su shine bai same su ba sai ya tarar da sun zubar da kayan su shine as-suwaik as-suwaik garin alkama garin abincin su garin dabino gari iri daban-daban wanda suka yi gudun da shi da suna sauri su gudu sai suka zubar da su saboda abun hawan su da wakan su su ƙara gudu kaya ne kuma yawa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan matsayin ganima ya dawo da su Madina ya raba mutanen da aka zalunci su shi nufi da as-sawiq kuma ya isa wani zai dake ce mishi qarqaratul kadr wal ghazwu fi thalithatil mushtahar mushtahira sai kuma a shekara ta uku aka yi yaƙe-yaƙe mashahure kaman fi gatufana wa bani sulaimin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fada da banu gatufan da banu sulaim din da yake ba wani yaki ya zo a gani a wajen ba wa ummu kulthum ibnatul karimi zawwaja uthman biha wa khassa sai kuma ummu kulthum kanwar wacce da ta rasu ruqayya kenan aka saki baiwa sayyidina uthman aurenta Nabi sallallahu alaihi wasallama yana san sayyidina uthman yana girmama shi sai saki daukan wata diya ya bashi ya ji dadin su ko saka da shi sai aka bashi kanwata ita ce wato ummu kulthum yar gidan annabi mai karanci radiyallahu anha wa salawatullahi wa salamuhu ala abiha zawwaja uthman biha Nabi sallallahu alaihi wasallama ya aura wa uthman ita wa khassa ya kebance shi da wannan falala cewa a duk duniya ba a san wani mutum da ya aure ƴaƴan annabi guda biyu ba shi duk duniya ba wai cikin sa bai batun kafin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu mutum da ke da wannan tarihi sai na Usman ya da falala ne yawa wannan ta daga cikin falalarsa da cikin falalarsa san da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciwon ajali yace musa Aisha ud'uli ba'da ashabi a kira min wani cikin sahabbai na yana cikin Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal da Sunan Ibn Majah hadisi sahih yace a kira min wani cikin sahabbai na da an faɗa ka ba a fara tunani Abubakar ko sai Aisha tace baba na zan kira yace a'a yace Umar zan kira yace a'a in kira maka dan uwanka Ali yace a'a yace to zan kira maka ko Usman kake nufi yace shi nake nufi yace da aka kira shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matso nan kusa sai ya mishi magana wanda ba wanda yake ji kace sai naga fuskar Usman ta canza ya shiga cikin damuwa sai daga baya ne sanda aka zo za a kashe shi din nan shi ne yake ba su labarin cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya bayyana cewa ni fa ajali na yayi kai kuma za ka rayu bayana kuma za ka gaba da musiba irin daban-daban wasu ma za su ce za ka kashe ka amma kai haƙuri abinda da bai gane ba sai taba ga wa kowa ba sai da waɗannan sai yau mudda yake faɗan wannan zance radiyallahu anhu amma sai ka ji wani yana wani shaytani yana zagi shi summa tazawwaja an-nabiyyu hafsa sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure sayyidina hafsa diyar sayyidina uthman umar radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta mijinta ya rasu sayyidina umar yayi ma sayyidina abakar tayi cewa ka aure yata mana Abubakar bai ci mishi eba bai ci mishi a'a ba har sai na Umar ya ji haushi sai daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana son ta shine sai shi kuma ya gaya cewa dama annabi ya sirranta mu cewa idan har ta gama idda ta kaba zai neme ta kaga kuma bai kamata na tura asirin da ya gaya mu ba shi yasa ban ce maka eh ko a'a wa Zainaba thumma ghaza ila Uhud sannan ya aure kuma Zainab sannan ya tafi yakin Uhudu fi shahri Shawwal a watan Shawwal na shekara ta uku din ke wato mutanen Makka sun ƙara kawo farmaki aka hada Uhud wanda shi kuma a gefen garin Madina ne wannan karan wato sun iso har kusa da garin Madina din dan da an yi tunanin ma a zauna a cikin Madina idan sun shigo a kare Madina amma daga baya shawara ta kama akan a fita ko musulmi suka da jarabawa a wannan yakin saboda sabawa kuma ni kwaya daya da wasu cikin sahabbai suka yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hamra'il asad da kuma ghazwatu hamra'il asad wal khamru hurrimat yaqinan fasma'an hadha sannan kuma giya aka kai ga ƙarshen bayani game da haramta ta yace ka ji wannan zancen kamar da muka ambata jiya ko cewa giya an bi matakai daban-daban wajen haramta ta dinda yake kuma akwai sabani akan wace shekara ce al-imamu ibnu taymiya yana ganin cewa shekara ta uku din ne yayin da al-qurtubi a cikin tafsirinsa yake ganin cewa shekara ta biyar ne bayan hijira aka haramta giya farko giya halacce kuma larabawa suna shan ta sha na ban mamaki daga baya Allah ya saukar da ayoyi daban-daban da suke nuna kyama game da giya farko an saukar da aya cikin suratul nahli min thamaratin nakhil wal a'nab Allah yace tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasan abin da aka fara ambata ke cewa kuna yin dan itace ne ake amfani da shi a yi ta sannan aka saukar da yas'aluka 'anil khamri wal maisir kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas aka nuna cewa akwai zinubi kuma akwai amfani sannan aka saki saukar da da ta karabu salati da na ba ta karabu salati wato sukara hatta ta alamu ma ta kullu cikin suratul nisa'i kenan ko sannan aka zo aka yi ne gaba daya shine innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal shaytan fa sallu cikin mai wannan shine yake nufi anan cewa an haramta ta gabaki daya wa fiha wulida sibtul hasad kuma wannan shekara aka haifi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko shine al-Hasan dan Ali dan Abu Talib sabani yadda mutane suke tunani Hasan da Husaini ba ta gwaye ba Hasan aka fara haifa sai kuma aka kai shi Reno kuma sai aka sake samun ciki aka haifi Sayyidina Husaini to aka ba ta gwaye ba ba kai da mutane suke dauka cewa ta gwaye ba ne wa da kani ne wato single birth ne kuma da yake nomal sai ka zaka ga ana ambaci Hasan din kadai za ku mu ji Husaini din a gaba wa kana fi rabi'ati al-ghazw ila bani al-nadir fi rabi'i awwala fi rabi'i awwala sai kuma a shekara ta hudu aka yaki tawaga ta biyu ta yahudawa sune bani al-nadir wadannan su kuma sun yi kokarin su yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kisan mambake kamar da Allah ya bada labari fitar da su kuma akai daga Madina wallazi akhraja alladhina kafaru min diyarihim bi awwal al-hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atun musulun zuwa kashin ayyu wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya je anguwar su dan yin wani sulhu akan wata ɗan rigima da ta hada wani musulmi da wani bai hudi sai suka zauna da shi a wani waje suka shiga suna shawara mai za su a wurin shawara sai wani shaytani yace ai mun samu wani opportunity na musamman kawai yanzu a kashe shi kawai kowa ya huta suka nemi wani Hausa ma ya tunkudowa Nabi sallallahu alaihi wasallam dutse ya murkushe shi Nabi yana zauna a wajen shi da wasu cikin sahabbai nan da nan Allah ya kuma malaika ya gaya cewa ka tashi daga nan wajen ga abin da ke faruwa shikenan ana zauna ana jiran waɗancan su fito kawai sahabbai sai ga Nabi ya ce ku tashi ku koma cikin garin Madina shikenan suka tashi da koma Madina daga nan aka yi shiri aka zo aka yi musu kawanya har sai da suka fice daga garin aka ba su yancin cewa to za ku fita kowa ya fita da abin da ya dauka na abinci ko wani abin amfani amma banda makami banda kaza banda kaza to shine ba suka dinga wannan ta'addanci yukrimuna buyutahu bi aydihim wa aydil mu'minin saboda wai kasaban musulmai su amfana da wuraren su suke talalata abubuwan da ke cikin gidaje kofofi da dakuna da gadaje komai sai su karya su kona su huda su lalata saboda sharrin yahudi wa ba'du maut zainab al-muqaddama wa ba'dahu nikah ummi salama wa ba'du bayan nan kuma maut zainab al-muqaddama sai kuma mutuwar zainab diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ba'dahu nikah ummi salama sai kuma auren ummu salama wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta cikin wannan shekara, ita ma bayan mutuwar mijinta Abu Salama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. Wa min tijahshin thumma badr al-maw'id, sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure Zainab bint Jahsh, ɗaya daga cikin matansa wadda Allah madaukakin sarki ya ba shi dama ya aure ta. Thumma badr al-maw'id, sannan kuma sai yakin Badar na alƙawari. Sanda Qurayshawa suke rugawa da gudu suka wa Annabi alƙawarin cewa zamu dawo bayan shekara, zamu dawo bayan shekara, to basu dawo bayan shekara ba, sai bayan shekara suka sake yin shiri suka dawo, amma a wannan karan ba a gwabza ba. Wa ba'da hal ahzab, bayan Badrul Maw'id sai kuma yakin Ahzab, ɗaya daga cikin yaƙoƙi manya wajen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci kalubale sosai a yakin, kamar yadda suna yakin nawa Ahzab shine wato yakin Ali forces, duka abokan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qurayshawa da Yahudawa da duk wani takaddami wajen runduna kala biyar suka ittifakin cewa a hada sojojin gayya, gayya tsiya a ra'idi a zo ai maganin Annabi da musulmai, kowa ya fita, kowa ya kuma ya ci gaba da nashi shi da su ne suka hadu suka zo wannan yaki, kuma sai daga sun iso Madina sun sammatsi su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine aka yi gwalalo, aka yi ta ainihin abubuwa tsawon kwanaki, ƙarshe Allah ya watsa kashinsu. Fasma wa'adudi, ka saurara kuma ka kirga shi cikin yaƙoƙin. To bayan wannan yaƙi Allah ya tarwatsa su, ya turo iska ta tarwatsa su sun gudu. Thumma bani Quraidati, cikon Yahudawa na uku sai kuma Banu Quraida, waɗannan Banu Quraida Yahudawa suna cikin alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zaman lafiya, amma yanzu suka ci amana, sun kasance dama suna aikawa da Qurayshawa bayanan sirri, suna cin amanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da Qurayshawa suka zo wannan yakin sun taimaki su, sun goyi bayan su, daga cikin taimakon da suke musu sun yi kokarin ma su shigar da su Madina ta wata hanya barauniya hanya, musulmi suka gano haka. Sannan kuma da Annabi da sahabbai suna can bakin shi wannan khandaq din, su kuma suka zo suka dinga wato dauki aikai, suna sata dukiya, suna kai farmaki ga mata da yara. To ana gamawa sahabbai suka dawo cikin garin Madina suna murna, Allah ya tarwata tawaddu Qurayshawa da abokan abin da dusu, sai aka aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sako, ya ga malaika da shi da jami'an sojojin shi na mala'iku suka bi suka ce shi ai yaƙi bai ƙare, kukura ta cire kayan fada ai yaƙi bai ƙare. Allah ya ce a tafi Banu Qurayza, shi na nabi ce kowa ya fito a tafi Banu Qurayza, kar ka sake la'asar tarke ka ko kai sanar la'asar sai a Banu Qurayza. Saura ta safai suka fita a tafi can, aka je aka yi ɗango a wannan wuri, sai da kuma aka yi maganin su aka kashe na kashewa aka tarwa ba. Wafihi ma kulkul wafi zafir rifa'i kullima, game da wannan yaƙoƙin Ahzabu da Banu Qurayza za ta rika akwai saɓani game da shekarun da aka yi. Kaifa salatul khawfi wal qasrul mi wa ayatul hijabi wat tayammumi, dan a san bayani game da yaushe ne aka farlanta aka kawo sauƙin sallar tsoro da kuma sallar matafiyi da kuma saukar ayar hijabi da kuma saukar taimama, duka waɗannan sun faru ne a cikin waɗannan yaƙoƙin. To wajen tantance me ya faru a ina ya faru, ya aka yi aka farlanta wato sanya hijabi ga mata, aka kuma kawo sauƙin taimama, aka kuma wato ba da sauki na sallar asr, waɗannan sun faru a daga tarwar na shekaru. Waƙila ya ce ƙila wa rajmuhu yahudaini, sannan kuma wasu sun ce a wannan shekara ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya jefe wasu Yahudawa guda biyu da suka yi zina, suka zo suka ce sun zo suna so a yi musu hukunci da Qur'ani. Annabi ya ce musu a'a, ku kawo littafin ku a bude a gare, dama Allah ya bashi wannan zaɓi. Haka wani littafin sa'a karanta wani a cikin jeriya canza ma'ana karatun, wanda da cikin musulmai wanda yana da alaƙa da su, shi ne Allah ya salam ya ce daga hannunka aka ga ayat ta ce ai raju ne, ko da ta ce a jibis kuma wani da sibir rizal kusayi
sai kuma aka haifi Al-Husayn radiyallahu anhu wanda gwarzon jika na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka ce mai shi a Karba Allah ya kara masa yarda Allah ya kara masa wato lada shi kuma sai aka haifi shi bayan haifan yayarsa وكان في الخامسة اسمع وتلك الإفك وفي غزوة في غزوة بني المصطلق يتي وكان في الخامسة أشكرا تبير اسمع تجوانا وتلك كما كأمن شيء الإفك أكي والنبأ الحرية في غزوة بني المصطلق أياك بني المصطلق أكي أكسام منافقين sakashiya wa Aisha anyar cewa tayi lalata Allah ubangiji ya sani wannan hadisa ta zama wata musiba da jarabawa wata Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fuskanta Allah ya yi wanki ta da sokar da ayoyi a cikin sokin annur mai da asiri wadon mutul jandal qabla wa hasan aqdud natil harith ba'd wattasal وأخذ ريحانة في ذي الخامسة ثم بنو لحيانة بدء السادسة وتسنى ودومة الجندل وكما يأتي الآخر ودومة الجندل قبل جبان الإفتر وحصل أخذ ابنة الحال كما أتى الأولى وعمل صلى الله عليه وسلم أوريد صفية بنت الحال باين ودئين جتشين wato kamannu ne a yakin bani musalik wanda kuma ya gudawa ne ba'adu daga baya daga baya an kamo ta a cikin kamannu kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ta ƴancin ta ya aure ta da gaskiya wannan malami suka ambata game da auratayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wato wannan hikimar Annabi ya aure ƴaƴan manyan masoyarsa kamar Sayyidina Abu Bakar ya kuma aure ƴaƴan wasu manyan maƙiyarsa mai rawa kamar irin gidan Abuja abu a gidan Abu Sufyan da kafin musulunta wannan gidan Habiba
ummu
Habiba ko to sannan ya aure kuma wasu waɗanda ba a ma san su waye iyayen su ba don wata maslaha so da ka babban mutum irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da manufofi akan auratayyarsa don samun dangantaka da kuma wasu manufofi na siyasa a yi kuma da sanadiyar ita wannan auren sanadiyar safiya duk ɗan uwan da suka zama suka aiki wato tuba suka musulunta shi ne yake cewa ba taɓa ganin mata da ta zama alkhairi da danginta irin ta ba saboda haka nabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ibnatul harith ba'd wattasal wa aqdu rayhanata fi bil khamis sannan sai kuma rayhana bintu zaid ibn amr nabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a shekara ta biyar da tana auren wani mutum ne a cikin bulu kuraka da ake ce mishi al-hakam ita ma tana cikin kamamu da aka kama a lokacin yakin bulu kuraka Imam al-Waqidi ya zaɓi cewa aure ne Annabi ya aure ta da shi da Abdulyafi da Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad amma wasu malamai kamar Alan Adam al-Ithiyobi a cikin sharh Shirasul Muslim al-Bahr al-Mubin da al-Fajjaj da wasu malamai gabanin su sun karkata zuwa ga cewa ita sa'aka ce ba mata aure ba ce wallahu a'lam kuma banu da khiyana sannan kuma aka yaki banu da khiyana bad'ul sadisa a farkon shekara ta shida wa ba'da husqa'uhu wa sika'uhu wa du qarat wa sujja an umratihi lamma qasar wa ba'da bayan wancan kuma istisqa'uhu sai aka guru da batun wato shar'anta addu'ar roƙon ruwa wadu ƙarar da kuma yakin dukar wadda aka tafi a wannan shekara wasu da an umarci lamma ƙasa a wannan shekara kuma ta biyar ne wato aka hana shi a shekara ta shida aka hana shi yin umara da yake zai umara aka samu matsalar wato hana shi ta ce hudaybiya ce wanda ya zai shiga garin Makka kafaran Makka suka ce ba zai shiga ba bai sai ya shiga ba in ya shiga kuma za a zubar da jini dole ya karɓa su zuwa ga yin sulhu da su duk da wasu sahabbai ba su a haka wanda a ce Ridwan awwal sai kuma bai ta Ridwan awwal
وبنى فيها بريحانة هذا بين sai akai bai'atul ridwan abinda ya faru a Hudaybiya shi ya jawo bai'atul ridwan shine bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sayyidina Uthman ya shiga Makka dan ya jiyo ba'asin me suke nufi sai aka zo aka yada cewa ai sun ma kashe shi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in ko har sun kashe Uthman duk da ban zo da niyyar yaki ba ban zo da shirin yaki ba to ba za mu koma ba sai mu dauki fansar jinin sa wanda duk ya amince da ni akan wannan tunanin yazo ya muna mubaya a kai shine sabai suka dinga bin layi suna mubaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce bai'atul ridwan shine idi bai unaka ta ta shagarati ba alim ma fi qulubi fa anzala sakinata alaihi wa qam fatan kaliba to sai ya ce wa bana fiha bi raihanata ga wadanda suka ce raihana mata aure ce sune suka bayyana cewa a wannan shekara ta 6 ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tare da ita hadha bayyana haka aka ambata وفرد الحج بخلف فاسمع sannan kuma a wannan shekara ta 6 aka farlanta aikin haji aka saukar da batun aikin haji farilla ne bi khulfin da sabani tsakanin malamai wasu suna ganin sai a shekarar da ke biyo bayan wannan wa kana fathu khaybar fi sabi'a sannan kuma a shekara ta 7 akai fathu khaybara khaybara daya daga cikin manyan garin yahudawa inda suke ji da shi a tattalin arziki da tsaro Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin bude Khaybara ya ci ta da yaki wa hadru lahmil humuril ahliya fiha wa mut'atin misarrajiya sannan a daidai wannan shekara ta 7 kuma aka haramta cin naman jakin gida da kuma aka haramta auren mut'a wannan abin kyama din kamar da hadisi ke cikin Bukhari da Muslim duk akwai maganganu da yawa akan tantance menene aka haramta a wani lokaci Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai sun daura nama a cikin tukunya ya tambaya aka ce naman jaki ne ce a zubar wannan fa suka ce naman kaza ne raƙumi da na doki bai ce a zubar ba amma na jaki ce a zubar da shi kada ci to daga nan aka haramta kamar da sayyidina Ali ya rawaito haka kuma aka haramta auren mutu'a haramtawa ta ƙarshe a ga ana ba da dama a yi auren mutu'a ga matafiya da sojoji da waɗanda ba sa zaune da tare da iyalansu su ne ma ake halasta musu amma ba ai halasta ga mazaunin gari ba so da haka daga baya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta shi haramtawa ta ƙarshe inda yake an samu wasu cikin sahabbai da suke da fahimta aka san haka har Ibn Abbas radiyallahu anhu a tsawon rayuwarsa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in banda ƙarshe ƙarshen rayuwarsa ya ci gaba da bada fatawa da halastin auren mutu'a Allah ya gafarta masa ثم على ام حبيبه اقد ومهرها انه النجاشي لقد sannan kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura aure da ummu habiba ita ce diyar wato Abu Sufyan din kenan radiyallahu anha wa an abiya wa sallallahu alaihi wasallam wa ala zawjiha nabi ya daura aure da ita wa mahraha anhu an-najashiy laqad kuma najashi sarkin habasha shi ya biya kudin sadakinta kuma lokacin tana can wannan ƙasa ta Habasha cikin wato hijirarsu a can Nabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mata da sakon aure sai Najashi ya biya sadaki wa summa fi shatin biha hadiyya sannan a wannan shekara wa summa aka sanya mishi guba fi shatin a cikin naman akuya naman kafa akuya ta gaba cinya akuya ta gaba kenan za a ce ko karfata biha hadiyya wanda wasu Yahudawa suka kulla wannan kullalliyar suka samu wata mata da ta kware wajen hada guba ta dafa mishi naman akuyar da ruwan guba aka saka guba a cikin ruwan dafa naman aka kawo mai da yaci da shi da wani wanda suka ci shi wani malanta ke mutu sannan aka sa malaika ya sanar da shi cewa akwai guba a ciki sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa kika yi haka yace saboda idan kai annabi ne to guban nan ba ta shiga daga ba don kuma kai ba annabi bane shikenan ka mutu kowa ya mutu amma kuma wannan gubar har Annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu yana cewa ina jin zafin ta a jikin jikina wato abin da yake cikin ya mai tasiri amma kuma Allah ya tsare shi daga mutu nan take amma shi ɗayan wanda ya ci ya mutu da haka aka yi mata kisasi da kashe wancan da take sun mustafa safiyatan safiya sannan kuma ya zaɓi safiya bisa sabanin ki sabanin lokacin da aka yi Safiyatu binti Quyay al-Mustalafiyya ɗaya daga cikin mafiya kyawun mata da kirki cikin matansa ta kasance wato kyakkyawar mace ce kuma wadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ji da ita saboda ta iya zama da miji kuma tana daga cikin matan shi da suka fuskanci wato adawa irin ta ta mata ta kishi mata a gidan sun dade suna mata gori da habaici tai ta kuka da Hafsa da Aisha sun matsa mata su ce mata ai Yahudawa su ce mata gajera Annabi ya taba ta hakuri kuma mata ba ka raba su da irin wannan radiyallahu anhum ثم أتت ومن بقي مهاجرة وأقد ميمونة كان الآخرة ثم أتت ومن بقي سألنا سك داو تارد وطن لسك سورة مهاجرة أتكين هجرس ونسك سورة أتكين حبشك وأقد ميمونة كان الآخرة أولا سد ميمونة شيني نك أنشي أتكين أولا تيدي وقبل كافنن كما اسلام ابي هريره وقبل اسلام ابي هريره كافن wannan lokacin sayyidina abu huraira ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi khaybara sayyidina abu huraira ya iso madina ya goye musulunta shi da wasu ƴan uwansa ya koma kuma ya kai ma ƴan uwansa da dangin sa musulunci a garin su a kabilar daus ke wa ba'du umratul qada ash-shahira daga nan kuma akai umratul qada wato umara wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka dan cika waccan da ya rasa warruslu fi muharramin muharram arsalahu ilal muluki fa'alan warrusula sai kuma ɗan sako wato wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da su fi muharramil muharram a cikin watan muharram mai alfarma arsalahum ilal muluki fa'alan a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama irubuta wasiqu zuwa su Kisra zuwa su domatul jandal zuwa su ainihin wato sarakuna da masu gari na kasashe da suke tare da kusa da kasar Madina yana kiran su zuwa musulunci daga duk wasiqu suna nan a cikin sahih bukhari mafi yawan su an ruwaito nasoshin su Annabi sallallahu alaihi wasallama ta musu ila fulan ibn fulan ko ila azim fulan assalamu alaikum man taba al huda aslim taslam aslim utika allah adraka marratayn wa in abayta fa alayka ismul fulaniyin kaza 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 nabi rubuta musu kowa gurgudan sunan sa da mukamin sa da al'ummar da yake jagoranta yana kiran su zuwa ga musulunci galibin su basu karba ba basu musulunta wa arsalahum ila al muluki fa alim وأوديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام يجي وأوديت مارية القبطية ألوك تشني مقوك السرك مصر يأيكم شد كوتا أتكي أقوي مارية القبطية دا يقوتا سيرين القبطية يأي سارتك دا مارية ya baiwa Hassan ibn Thabit kyautar asiri aka yi ku mishi da su a matsayin kyauta wa fi thaminati a shekara ta takwas kuma as-sariyatu limu'ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da rundunar yaki wanda bai je ga da kansa ba zuwa garin mu'ta shine yakin nan da aka kashe dukkanin komandojin guda uku a Zaidan Haritha da abin nan da da Ja'far dan Abu Talib Al-Tayyar kenan da kuma Abdullahi dan Rawaha mawakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su ana kashe su daya bayan daya a kashe wannan wani da yake tuta a kashe wannan da yake tuta daga ƙarshe Khalid ibn Walid ya nada kansa ba tare da an nada shi ba kuma yayi iya kokarin sa wajen ganin ya cetar da ragowar musulmi bayan an musu kofar rago wani ya daga cikin wato jaranta da yayi wajen suka yi ainihin wato insihabi daga fagen fama ba tare sun samu casualties masu yawa ba sarat wannan rundura ta tafi wa fi siyami a cikin watan azumi na shekara ta takwas kad kana fathul baladil haram akai fathu makka wanda yana ɗaya daga cikin muhimman yaƙoƙi a tarihin musulunci bayan da aka yi alƙawari da su a Hudaybiya na zaman lafiya ba yaki na shekara goma sai aka samu wasu daga cikin wanda suke cikin aqdu quraishi suka karya alƙawarin nan suka kai ma wanda suke cikin aqdu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama farmaki sakamakon haka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya samu hujja ne ya kai musu farmaki kuma ya kai musu din kuma Allah ya bashi nasara akan su shine yake nufi da fatu makka ba taba ganin nasara irin wannan wanda komandan yaki ya nasara kuma bai kashe kowa ba bai kona gari ba bai duk abin da aka saba da sojoji suke idan sun ci gari da yaki ba a yi ba Nabi yake musu ya musu ahuwa ya bar musu dukiyoyin su da gidajen su bai kwashi ganima ba bai kama bayi ba duka garin aka musulunta maka ta zama kasan musulunci har yau da muke magana ana jinjina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan dattaku da ya nuna da ya ce musu idhabu fa antum mutlaqa ku tashi ku tafi an sake ku ba wanda za'ai mu kowa ba wanda za'ai mushi komai wa ba'dahu qad auradu ma kana fi yawmi hunain thumma yawmi ta'if wa ba'dahu bayan fatu makka qad auradu malaman tarihi suna kawo ma kana fi yawmi hunain abinda ya faru a yakin hunain thumma yawmi ta'if sannan kuma da yakin fa'if wato bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci makka da yaki sai zama yayi karfi a abin nan askariya yana da karfin soja yanzu ya zama wato a post recon with a yankin kowa na jin shakkar sa amma sai wato su abin nan mutanen fa'ifa suka ga cewa su ba za su sallama ba sai sun gwada sa'a su ai an ci Qurayshawa da yaki to su ba za su kyale ba suka yi gangan ko shine wannan yaki da aka yi na Hunain farko kafin kuma a isa Taif a Hunain Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma da ya taho sai ya zama sahabbai sun samu wani yanayi na gururi da rundunar su bata wuce 3,000, 3,400, 3,500 yanzu kusa da runduna mutum 10,000 sai wa Hausa na cewa lan nuglabal yawma min kasa ai yanzu kan ko da iya ko da arziki sai mun ci nasara saboda muna da yawa saboda haka cikin cikin wannan gurur din suka taho a shi kuma kafirin su musu kofar rago ba su ankara ba sai ji suka yi kibauna zuba a cikin rundunar su ko ta ko ina suka tarwatse kowa ya kama gaban shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ne bai gudu ba da ɗan tsararren mutane shine wa yawm qulayni idza jabatkum kasaratukum falam tughni ankum min Allahi shay'a wa zaqat alaykum al-ardu bima rahabat summa wallaytum mudbirina kuma da Allah ya bada labari sai da mutane suka juya da baya suka gudu daga baya Annabi din da kiran sai yana cewa ku dawo ni ne manzon Allah ku dawo ku dawo to a lokacin kawai kuma sai suka yi kwana haka ce sai kaga mutum yayi kwana da dokin sa har sai dokin ya fadi saboda da ya shika da gudu yanzu kuma yayi kwana ci in dokin yake kwana sai ya tsalla kawai ya bar dokin ya dawo haka suka dawo Allah kuma ya ba su nasara sahika akan waɗannan kafirai thumma yawmat ta'if sannan kuma aka isa ta'ifa su mutanen ta'ifa suka ƙara fitowa bayan wannan yakin su ne suka fito da komai nasu saka da mutu da ƴaƴanmu da matanmu da dabbobinmu saboda in muna ganin su to ko dai mu mutu ko mu rai wani tsohon soja wanda ya wuce shekara 100 a lokacin shine Durayd ibn Simma yana da yaƙe-yaƙe sama da guda 300 a cikin tarihinsa shine ga musu cewa wannan shirin wawaye ne ba shirin masu hankali ba amma suka kiji shi ma an taho da shi a cikin wannan runduna kuma anan ma aka kashe shi yana tsoho dan sama da shekara 100 a kashe shi da imani to a wannan karan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ganima mai yawa ya tafi da ita daga baya suka zo suka musulunta shine musu alharma ya mai musu da ƴaƴansu da matansu ya rike dukiya wa bai'atul ridwani okay sai ya ce mene wa ba'du fi dhil qa'dati timaruhu min al-ji'ranati wastiqraruhu wa baytuhu Zainab matat wa bintuhu Zainab matat thumma wa maulidu Ibrahima fiha hatama yace wa ba'd bayan kuma wannan fi dhil qa'dati a watan zulqa'da ijmaruhu min al-ji'ran Nabi sallallahu alaihi wasallam yayi umrar shi ta ji'ran wato Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ya umara ne guda biyu wannan tana ciki akwai wata sautul qaba akwai hudaybiya da bai shiga ba amma ya yanka dabbar sa anan da kuma wanda ya tare da aikin haji ta kirani ke wannan umrar ta ji'ran ya dauki harama daga ji'ran bayan yayi wancan yaki yaje umara ya gode wa Allah واستقراره da kuma samun tabbas a al'amarin addini cewa addinin musulunci ya mamaye duka yankin Larabawa wa bintuhu Zainabu matat diyassa Zainab ta rasu a wannan shekara thumma sa'annan kuma maulidu Ibrahima mariyatul kilfiya ta haifa mishi Ibrahima fiha a wannan shekara hatma wa wahabat nawbataha li Aisha saudatu ma damat zamanan Aisha wa wahabat nawbataha li Aisha saudatu sai kuma tashi Sauda ita kuma ta baiwa Aisha kwananta tace ma damat zamanan mataka suna raye to Aisha na dinga baki kwanana kyauta shine Allah yake cewa wa imra'atun khafat min baliha nushuzan aw irada fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair kaga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana jin damuwa akan wasu lifuka da ta masa tana jin tsoron kada ma fa ya sake ta shine sai ta duba ta ga wato bari ta mishi abin da zai ji dadi a ransa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fahimci yana san Aisha yana ji da ita tana zamani saboda ka ci to na dauki kwana na fitna ba a ci saboda ka diran da ya kamata ka kwana a wurin ka tafi gurin Aisha sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dadi sai ya ce mata ya bata ci gaba da zama tace ni dai ka bar ni zauna cikin igiyar aurenka da zama ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin wa umira al-minbaru ghayra mukhtafi wa hajja attabun bi ahli al-mawqif a wannan shekara kuma aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam minbari da yana yin huduba ne akan wani kututturan dabino sai wata mata ta ce ina da ɗa kafinta na bashi wani ya sassaka katako ya maka minbari sai yayi wannan minbarin ya kawo sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya daina hawa wannan kututturi ya sa minbari sai aka ce kututturan yana kuka na damuwa nabi ya dauke shi ya rungume shi ya bashi hakuri ya ce har a aljanna kai ne minbari na daga nan sai aka saka shi a kasan minbari aka tuna rami aka saka shi a kasan minbari ya zama minbarin na kansa to a wannan shekara ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara amfani da minbari ghaira mukhtafi ba abin da yake koyi ga malamai ba wa hajja attab bi ahli al-mawqif sanan attab shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amirul hajj lokacin shine gwamnatin makka to shi yayin aikin haji da mutane a wannan shekara ta 8 kenan bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma tabuka qad ghaza fi at-tasi'a wa hadda masjid ad-dirari rafi'a sannan kuma thumma tabuka a shekara ta 9 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin tabuka qad ghaza fi at-tasi'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin cewa yahudawa sun je sun ƙara yin gangan ko a tabuka wadda wata jiha ce yanzu a ƙasar Saudi Arabia suna shirin za su kawo mai farmaki saboda haka sai ce to mu za mu fita mu tarar da su kafin su zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da rundunarsa ya je amma ba a yakin ba aka dawo wa hadda masjid ad-dirari rafi'a sannan kuma da ya dawo shine ya zo ya rusa masallacin nan na ad-dirar na cutarwa da raba kan al'ummar musulmi yahudawa afwan munafikai suka gina wani masallaci don su raba kan al'umma wanda babu bukatar shi kuma suka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam muna so ka zo ka sa mana albarka kuma Annabi yayi alƙawari cewa zai zo din in ya dawo amma kafin ya dawo shine Allah ya mishi wahayi cewa la taqum fihi abada kar ka saki ko da wasa ka shiga masallacin don kai ibada shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka je aka rusa masallacin Allah ya hujja mushrikun ba'du wala yatufu 'arin za bi amrin fu'ila sannan kuma wannan shekara ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada sako cewa Allah ya hujja mushrikun wa hajja bin nas okay to babu shi ana na daga 87 sai 89 ko Allah wa hajja bin nas Abu Bakar ko na sai na Abu Bakar ya yi aikin haji da mutane sai ce da ne kuma haka suka yi Allah ke nawa da shi kuma da lambar fa 77 sai 79 wa hadda bin nasi Abu Bakar wa tam tala bara asa Ali wa khatam ko sayyidina Ali shi kuma
ya karanta bara gurin ta sharro muhajjab al-nasi abu bakr wa tham zala bara atin aliyun wa qasam muhajjab al-nasi abu bakr shikara ta takwas sallallahu alaihi wasallam ya aika sayyidina Abu Bakr ya shikara ta tara ya aika shi madayin amirul haji wa tam a can din ne sala bara'atin abidin sayyidina Ali ya karanta suratul bara wato suratul tauba wannan sura mara da shi da ta ko wa khatam ya karanta ta haka shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Abu Bakr ya je ya aikin haji sai Allah ya saukar da bara'atun minallahi wa rasulihi suratu at-tauba sai aka danka wa sayyidina Ali ta aka ce ya je ya kaita in ya je kuma ya karanta da kansa ta dauke da alƙaura da bayanai da ka'idoji kuma da masu larawa suna da al'ada da irin waɗannan abubuwan to wanda zai wakilce ka dole ya zama jinin ka ne dangin ka ne saboda Ali shi ya dace da ya je ya karanta ta ba wai ke je ba sayyidina Abubakar amma da kansa ya je ya karanta ta wa mutane suka ainihin wato jita a wajensa to a cikin ta ne cewa Allah ya hujja mushrikum ba'd cewa kada wani mushriki ya sake yin aikin haji daga bana domin shekara mai zuwa annabi zai zo da kanshi aikin haji shine aikin hajin bankwana to an hana mushrikai da ana cakudewa ne musulmai na nasu kafirai na nasu daga lokacin aka hana wala yaqufu ari kada wani kuma ya sake dawafi tumbur za bi amrin fu'ila haka aka bada umarni da larabawa suna da qurayshawa sun samu makansu wani monopoly cewa Ka'aba sune kawai suke kula da ita kuma ka shigo garin in za ka yi dawafi to sai dai ka sai kaya a wurinsu masu tsarki wanda ba a taɓa sakawa ba ba a taɓa yin saban Allah da su ba kuma kayan suna da tsada ƙwarai idan ba ka da kuɗin siyansu sai dai kana da wani wanda ka sani a Makka ya taimaka maka da haya ko aro in ba ka samu wato sai dai ka yi tsirara kuma ba za ka sa da kayanka na gida ba haka suke dawafi na umara ne ko na na fulani ba ruwansu wannan abin yana ba baki wahala da haka mutane da yawa tumbur suke yin dawaki har mata shi da haka suna ruwaito waƙoƙin da matan suke yi al-yawma yabdu jillahu aw ba'duhu fama bada minhu fala uhillu suna dawaki suna kare al'aurarsu da hannunsu suna Allah ya isa duk wanda ya kalle su to sai aka ce to kada wanda ya sake yin dawaki tumbur daga yau an hana waza'atul wufud fiha takra kuma wannan shekara ne aka samu wato yawan masu zuwa wakilan al'ummomi shine idza ja'a nasrullahi wal fatah wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja suka dinga zuwa kabila kabila gari gari tattara wasu bayan wasu hadha wa min nisahu wa min nisahu ala shahr kuma wannan shekaran ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayin matansa yaji na wata guda mata suka bata wa annabi sallallahu alaihi wasallama rai shine sai ya bar gidan ya fito cikin wani daki ya zauna wata guda bai shiga gida ba suna ta koke koke suna ta nadama shine Umar yazo din nan ma har ya shiga yayi ma Hafsa nasiha yace ba na ga ya miki ba ki daina biye wa Aisha yanzu gashi ta kai kitabun kaza 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 yaji gwan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ira su da magana da din ma farko Annabi bai ma saurare shi ba daga wani Annabi ya tabbatar mai cewa ba sakin su yayi ba yaji kawai kuma Annabi ya dawo bayan kwanaki 29 shine Aisha take ce mishi to me kawo ka ai wata kace kuma kwana 29 kaga shine abin da muke faɗa inda irin yanzu ne kai sai ka kwada mata baki to ce baki da kunya wallahi daga nan kuma sai rikice da wadanye amma annabi ko shi sai murmushi yace ai dama wata kwana 29 ne Allah ya gafarta mata Allah ya kara mata yadda thumma najashiyu na'a wa salla najashiyu na'a wa salla kuma wannan shekarar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa an sanashe shi cewa najashi ya rasu kuma ya mai salla salla alaihi min tsaiba ya mai salla daga madina shine salatul ga'ib ko idan mutum ya rasu a wani waje da ba a mai salla ba musulmai suka ji labari sai su mai salla inda suke nalal fadla najashi ya samu wannan falalar shi ma ya zama wato musulmi da bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba za a ce mai sahabi ba sai dai a ce yana cikin mukaddaramai wato wanda suke zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su gamu da shi ba Allah ya gafarta mu ومات ابراهيم في العام الاخير الشكره ta karshe bayan hijran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta karshe a rayuwarsa dan sa ibrahim ya rasu
shine annabi ya ce damuwar mutuwar sa din wal badali aslama wasmuhu jarir sai kuma jarir ibnu abdullah al badali ya musulunta wannan akwai da tsaif ne game da musuluntar sa ya musulunta saura wata uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ana amfani da musuluntar sa wajen yanke wasu hukunce hukunce musamman ga masai wanda ake rigima akan su kamar kamar abin nan shafa akan hufi wa hajja hijjatul wada'i qarina nabi sallallahu alaihi wasallam yayi hajjin bankwanansa wato yana mai kirani ya hada tsakanin aikin haji da umara ya gwama su da ya shiga makka bai cire ihramin sa ba bayan ya tawafi har sai da ya dawo yayi ifada shine al-qiran tare da cewa ya ce masabai su kuma su yi wato tamattu'i inda ba su kuro hadaya ba wa kafan jumu'ata fiha amin kuma aka yi wato arafa ranar juma'a cikin aminci arafa ta faɗo ranar juma'a wa unzilat fil yawmi bushra lakum aka saukar da bushara ga musulmai cewa al yawma akmaltu lakum dinakum a wannan aka ranar aka saukar da ita a ranar arafa a shekara ta 10 bayan hijira a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana makka wa mautu rihanata ba'da audi sannan bayan ya dawo daga aikin hajjin ban kwana Allah ya mai rihanatu waccan mata tashi rasuwa ko waccan sadaka tashi rasuwa wattisu sauran matan guda tara ishna muddatan min ba'd su kuma sun rayu tsawon lokaci a bayansa su Hafsa da Aisha da Maimuna da sauransu da Zainab da Zainab da Safiya dukkaninsu sun rayu bayan rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tsawon lokaci babu lokaci da zamu ta fadin cewa wanda ta mutu kaza 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 shi lokaci ya kure muna so mu karasa wa yawmal ithnain qada yaqina in akmala 63 والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق ومدة التمريض خمس شهر وقيل بل ثلث وخمس فدري يتي ويوم الاثنين أرانا الليتنين قضى يقينا النبي صلى الله عليه وسلم يكاري رايوسا وانا يكيني رانا الليتنين شابيك وتم rabi'ul awwal shekara ta 11 bayan hijira id akmala 63 a lokacin ya cika shekara 63 cif waddafu sannan aka rufe shi fi bait ibnati siddiqi a dakin yar gidan siddiqu aisha kenan radiyallahu anha kuma a hannunta ya rasu lokacin da bai da lafiya ya kwana anan ya kwana a can dakin mata sai yana yawan cewa ina zan kwana yau sai suka gane yana nufin ɗakin Aisha so daga sai suka hakura su koma kwana ɗakin ta ya jinya ɗakin ta ba daidai bane miji bai da lafiya a dinga yawace yawace da shi a kai shi na kai shi can ji sai ya ƙara ragargajewa sai a samu wata wadda ta ke jinyar ko inda ya fi jin natsuwa sai a bar shi ya jinya a wajen sai annabi ya jinya ɗakin Aisha kuma har Allah ya ɗauki kwanansa fi mawdi'il wafat a nan inda ya rasu an tahqiqi wannan haka yake yaqinan bayan sai na Abubakar ya gaya musu cewa annabi ya sirranta mai cewa su annabawa inda Allah yake so a rufe su a nan yake kafa rayuwarsu ba a gusawa da su da aka koyi gadan aka matsar aka tona kabari a daidai wajen aka kwantar da shi radiyallahu an Aisha wa sallallahu wa sallama ala zawji wa ana aka rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ai musu sallah arsala wasu su shiga su yi su fita wasu su shiga su yi su fita kuma ba a cire masa rigarsa aka yi masa wanka yadda aka saba ba sai dai aka yafa masa ruwa a jikinsa yadda yake haka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sha jinya irin ta rashin lafiyar mai mutuwa ya yi fama da ciwon kai da zazzabi ya kuma bar wasiyoyi ya fita ya ga sahabbai suna sallah har fuska shiga yayi haske ya ji dadi zai bar su alal mahajjatul bayda laylaha kana hare shi kanshi batun rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarihi ne mai zaman kanshi da ba zai yi Aisha nan a gurguje ba wa mudatu tamri tsawon jinyar da yayi khumsa shahri daya bisa biyar din wata nawa ne daya bisa biyar din wata kenan shida kwana kamar shida ko wakili wasu kuma suka ce bal fulfun suka ce a daya bisa uku kamar kwana 10 kenan ko wa khumsun wasu kuma suka ce a ainihin wato sulisi din kuma da kumusin sulisi fadil yace ka san wannan Allah ya kara masa tsira da aminci da daukaka a duniya da lahira. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu aka rufe shi a ɗakin Aisha, daga nan kuma aka rufe Abu Bakr da Umar a wajen. Malam yace wa tammatil urjuzatil mi'iyya fi dhikri hali ashrafil bariyya salla alaihi rabbi wa ala sahabihi wa alihi wa man tala. Yace wannan waƙe mai suna al urjuzal mi'iyya, waka baharul rajazi mai dango dari ta kare, fi dhikri hali ashrafil bariyya, wanda cike aka ambaci a halin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje. Salla alaihi rabbi, salla alaihi Allah rabbi, Allah ubangiji na yayi mushi salati, wa ala sahabi yayi masahabbansa salati, wa ali yayi ma'alayansa salati, wa man tala da duk wanda ya karanta wannan waki Allah ya mai salati. Amin. Inji malam ki to Allah ya sa muna cikin wannan salati. Amin. Allah kuma ya gafarta mana kurakuranmu da karancin ilimin mu da rashin fahimtar mu, Allah ya gafarta mana. Wannan waƙe ya kawo ƙarshe, kuma da ma mun lissafa insha Allah ba zai wuce tarmi hudu din ba, da dare an wuce asalin lokacin. Muna fata Allah ya sa mana albarka. Mun da ake bada shine kowa ya je ya haddace. Akwai sautiya, za ka iya samun sautin ta da aka rera ta kala daban-daban a kan YouTube, za ka iya saurara kana bi, sai ka samu ka haddace ta ka dinga tana maka tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana da muhimmanci kwarai, dan takaitaccen tarihin nan ya zama kowa akalla ya iya shi. Allah ya gafarta mana, Allah ya sa mu zama lafiya. Za mu sarara nan insha Allah, wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.